الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Juma'a 5 ga watan Juma'adul Ula shekara ta 1435, bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 7 ga watan 3 shekara ta 2014. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Jami'us Sahih. Kafin darasi na yau, ba laifi yan tambayoyi su kan iya gabata. Na'am. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili, aw man dalla ala khairin kafa'ilihi, aw kama kala. Wato, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa duk wanda ya nuna ma wani daga cikin jama'a ta musulmi aiki na alkhairi, khairin ana abinda muke so mu lura da shi na kira ne fi siyaki shar, man dalla ala khairi, duk wanda ya nuna ma wani wato aiki na alkhairi ko mun kankantarsa, manzo Allah ya ce yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata. Anan abinda muke so mu tambayar ka, mi nake tambaya da yawa, wai shin idan wannan mutumin da ka nuna masa aiki na alkhairi idan ya aikata so daya shine kake da kwatankwacin ladansa, ko kuma idan ya ci gaba da aikata wannan aiki har izuwa kiyama kana da kaso wanda yake na ladan shi? Misali, ana mutum ne ya jahilci cewa azumin Litinin da Alhamis sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka nuna masa cewa ai azumin Alhamis da Litinin abu ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kwadaitarwa a kansa, don haka ka yi kokari ka ci gaba da yi. To, abinda muke so mu gane anan, ba zaran yayi so daya cewa bakin ladan da zaka samu nashi ya taka burki, a iya rayuwarsa in dai yayi azumin Alhamis da Litinin, to kana da kaso wanda yake na lada, an gane ku kwatankwacin ladansa har izuwa kenan ƙarshen rayuwarsa. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi sahihi yake cewa duk wanda ya sunnanta sunna kikkiawa yana da ladan wannan sunna da duk wanda yayi aiki da ita har izuwa kiyama, ba tare da ladansa ya yanke ba. Kamar yadda bayani ya gabata, sunnanta sunna kikkiawa shine abinda mutane suka jahilta na karantarwar addini, ka sanar da su, ko kuma abinda sun yi sani sun tuzartar da shi, kai kokarin rayar da shi a cikin su. To, duk wanda yayi aiki da wannan aiki, to kana da ladansa har izuwa kiyama. Don haka dai, a takaice abinda muke so mu gane da yace yana da kwatankwacin ladan wanda ya aikata, ba yana nuna cewa in yayi sudi shikenan ladan da za a baka nashi ya taka burki. A duk lokacin da ya aikata wannan aiki, to kana da ladan shi har zuwa kiyama. Haka shi ma in ya karantar da wani, kana da ladan shi, kana da ladan wanda ya karantar, saboda kai kai ne sababi. Don haka anan abinda muke so mu ƙara ganewa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga abinda Allah ya fifita shi, duk wanda ya aikata wani aiki na ibada har zuwa kiyama, tun ran da Allah ya turo shi, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ladan kamun shi, saboda shi ya zo da addini, shi ya karantar da mu yanda zamu bauta ma Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala. Na'am. Wani misali makwabcinka wanda yake ba musulmi ba, shin yana da haƙƙi a kanka in Allah ya masa rasuwa ka raka gawarsa, kamar abinda kake tambaya ko? Abinda muke so mu sani, wanda yake ba musulmi ba, idan makwabcinka ne, iya abinda yake haƙƙi nashi a kanka shi ne haƙƙi wanda yake na makwabtaka, na kyautata zama da shi. Amma da zaran Allah ya masa rasuwa, wannan haƙƙi na makwabtaka nashi ya sauka daga kanka. Maganar ka raka gawarsa wannan bai taso ba, domin haramun ne musulmi ya raka gawar arni. Kamar yanda hadisi ne sahihi, lokacin da ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa rasuwa shine Abu Dalib baban Ali, Ali ya zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa amminka mushriki Allah ya masa rasuwa. Manzon Allah ya ce ma Ali, je ka ka binne shi. Sai ce ya rasulullahi mushriki ne fa. Manzon Allah ya ce ni nace je ka ka binne shi, idan ka gama binne shi ka dawo ka faɗa mu. Aliyu ya je ya yi rami ya binne mahaifinsa, da ya gama ya dawo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce masa je ka ka yi wanka. Kaga inda yana halatta musulmi ya raka gawar arni, to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya raka Aliyu ya je ya kama masa. Ga ya fa amminsa ne, wan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, kuma babu wani dalili da ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Aliyu ta'aziyya game da mutuwar mahaifinsa. Dan haka shi duk wanda yake arne, idan Allah ya masa rasuwa, bai ya halatta musulmi ya raka gawar shi. An gane ko? Sannan kuma ba maganar ta'aziyya. Wasu malamai suna cewa zaka iya ma in yana da ƴan uwa waɗanda suke musulmi shi arnan, zaka iya musu ta'aziyyar mutuwar ɗan uwansu. Amma a cikin ta'aziyyar da zaka yi, ba zaka zo da lafazin da zai kunshi cewa Allah ya gafarta masa, sai dai ka ce Allah ya baku haƙuri. Allah ya baku haƙuri akan kenan rashi da kuka yi na ɗan uwanku. Ɗan uwa ne wanda yake na danganta, amma ba ɗan uwa ba wanda yake na addini. To duk da cewa babu dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake nuna cewa wanda ba musulmi ba ana iya masa ta'aziyya kenan, don haka dai asali ita ta'aziyya ta keɓanta tsakanin musulmi junansu da juna, arne ba a masa ta'aziyya. Haka in musulmi ɗan uwan shi arne ya mutu, ba maganar a yi masa ta'aziyya, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ma Aliyu ta'aziyyar mutuwar mahaifinsa. Na'am. Kamar mi?
Wankan da manzo Allah ya mushi mummi.
Yawa, kasancewar wai wankan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma Aliyu umarnin cewa ya je wanka. Wai domin najasa ne? A'a, ba domin najasa bane. Wannan ka'ida ne, ko dan uwanka musulmi, idan ka dauki ga wannan ka wanke shi, to wannan dole za ka yi wanka. Idan ka dauki gawarsa shine ka yi arwalla. An gane ku? To don haka anan malamai suka ce dalili ne akan cewa duk wanda ya jibinci binne arne, kenan anan dole sai ya yi wanka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Aliyu. Me yasa? Saboda kasancewar amma ba dan kasancewar cewa gawa koda ba ta musulmi bace cewa najasa ce shi kafiri najasar shi najasa ce wanda take ma'ana wuya a takeice dan adam in Allah ya masa rasuwa koda ba musulmi bane ba ba najasa bane ba an gane ku shi kanshi kafiri da Allah ya ce mana kazanta ne najasa ne abinda ake nihi najasa ce wanda take a ma'anance kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najas ubangiji ta'ala ya ce ya ku jama'ar mu'minai ku san da cewa mushrikai kazanta ne menene ake nihi da kazanta anan datti na kafirci da shirka dake cikin zukatansu dan haka dai wannan kenan wata ibada ce mai zaman kanta kamar yadda musulmi aka umarce shi in ya wanke dan uwansa musulmi yaje wanka wannan wanka a matsayin mustahabi ne ba wajibi bane ba wanda ya dauki gawa shi kuma yayi alwala amma wanda ya wanki wanda ya jibinci kuma binne arni shi kuma wannan dole sai yayi wanka kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci Ali na'am wance na'am
na kai sallar jami'a
wannan na bayan kashi yake tamari wai dangane da menene ake cewa dan uwanci da ke kasancewa tsakanin jama'a cewa in kun kasance uba daya uwa kowa da tashi so da yawa zaka ga jama'a ba su da wani haɗin kai da zutuwa tsakaninsu shin wai ana iya ganin cewa abu ne wanda ya samu tushe wato daga cikin wannan ƴaƴan Yaqubu alaihi salam kamar yadda ƴan uwan Annabi Yusuf suka nuna masa kiyayya lalle koda yana da tushe ba za ka takaita shi ba akan wato kasancewar ƴaƴan Yaqubu alaihi salam an gane ku lalle kasancewar shi abinda muke so mu gane duk wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya galibi an fi samun haɗin kai sama da waɗanda kuka haɗa uba uwa kowa da tashi wannan ɗabi'a ce wadda Allah ya ɗabi'antar da wato ƴaƴan Adam duk wanda ya fi kusa da kai to ya fi soyuwa zuwa gare ka kamar yadda uwa da uba sun fi soyuwa zuwa gare ka to haka dan uwa wanda kuke uwa ɗaya uba ɗaya a ɗabi'ar dan adam ya fi son shi sama da wanda suka haɗa uba ɗaya wannan haka ne to amma kasancewar shi na ƴan ubanci ya zamanto ba kwa ga maciji ko ya zamanto junanku baya darjanta juna akwai wani nau'i wanda yake na gaba da kiyayya wannan abu ne wanda yake haram kuma wanda galibi uwaye su suke haddasa shi kuma musamman uwaye mata su suke bambanta tsakankani ƴaƴansu har ma su ƴaƴan su gane cewa akwai bambanci tsakanin su da wancan wanda asali ɗaya in ya hada ku dukkan ku ɗaya kuke an gane ku mahaifin nan naku shine tushen ku koda kun sha bamban a wajen uwaye mata kamar yadda kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake cewa mu jama'ar annabawa yace abna'ul Allah yace ƴaƴa ne waɗanda suke niki shiwaye sai yace dinuna wahid wa ummahatuna shatta yace addinin mu ɗaya ne ma'ana abinda muka yi tarayya akan shi tushen ɗaya ne shine tauhidi kadai ta Allah subhanahu wataala a bangaren shari'a ne muka sha bamban ta wannan manzo ta sha bamban da ta wancan manzo to dan haka kasancewar anan abinda muke so mu kalla sai ku kalli cewa menene tushen ku dai gaba ɗaya mahaifi ɗaya ne kuma in ma ana maganar ƴan uwantaka ai ƴan uwantaka ta addini ta rushe komai to dan haka kasancewar galibin laifin na uwaye mata ne su suke haddasa bambanci tsakankanin wato ƴaƴansu kuma wani lokaci ana samu daga wajen shi mahaifin sai ya bambanta tsakanin ɗiyan wance da ɗiyan wance wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da yake haddasa gaba da kiyayya tsakankanin wato ƴaƴa waɗanda suke uwayensu ɗaya don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta bambanta ƴaƴa a wajen kyauta ba dan komai ba dan yana haddasa kiyayya da gaba tsakankaninsu kamar yanda baban an-Nu'man shine ibnu Bashir mahaifinsa Bashir kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim mahaifinsa sai yayi kyauta da bawansa izuwa din shi Nu'man sai yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi ina buƙatar ka zame min shaida ɗana Nu'man bawana da na mallaka na bada shi kyauta izuwa gare shi manzon Allah sai yake tambayar shi yace wai kana da wasu ƴaƴa bayan Nu'man yace kwarai yace kowane ɗa daga cikin ƴaƴan naka ka masa kyauta irin yadda kama Nu'man yace a kana buƙatar ƴaƴanka gaba ɗaya su yi maka biyayya irin yadda Nu'man yake maka yace kwarai manzo Allah yace to bazan zama shaida a bisa kyauta wadda take ta zalunci manzo Allah sai yace ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku yi adalci tsakankanin ƴaƴanku kaga anan fa a cikin ƴaƴansa ne yama wani kyauta wani bai masa ba yazo yace manzo Allah ya zame masa shaida manzo Allah yace wannan kyauta ta zalunci ba zai zama shaida ba a kanta ba dan komai ba saboda bambanta ƴaƴa a wajen kyauta da wasu abubuwa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke haddasa gaba da kiyayya da rashin haɗin kai tsakanin su kuma abu ne wanda yake sananne yanzu misali ka dan bambanta yaranka wannan ka bashi wani abu wancan ka bashi wannan bai gani ba sai ya je ya bude hannun shi ni ba bai baka idan ka ba wannan dala 5 wannan ka bashi dala 2 sai ka je yana jin haushin ka kuma ba kai kadai zai ji haushi kai da ka masa kyauta hatta da shi wannan shi ne zai fara jin haushin sa me yasa za a bambanta tsakanin shi da shi dan haka dai abinda muke so mu gane shi lalle dabi'a ce ta dan adam duk wanda kuka fito ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya kafi san shi sama da wanda kuka hada uba ɗaya to amma ba yana nuna cewa ba ku ringa wani ƴan ubanci tsakanin ku ringa nuna cewa akwai bambanci abinda ake bukata gaba daya ku zamantu tsintsiya madaurin ki daya don haka dai uwaye mata da su da su kansu uwaye maza ya kamata su yi kokarin hada tsakanin ƴaƴansu ya zamantu kada yara su gane cewa akwai wani bambanci tsakanin su dan sun bambanta a wajen uwaye mata darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu jaza'is sayyid wanda mun tsaya karshen babi na 17 baban da ke bayani dangane da abinda ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na sanya makami ga mai harami shine yace babu lusis silahi lil muhrim wato baban da ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halaccin sanya makami ga mai harami namiji ko mace idan ya bukatu izuwa ga haka shine anan malam sai ya shigo da athar na Ikrima Maula ibn Abbas Allah ya ji kansa ke cewa idza kashiya al-aduwa labisa silaha waftada wato idan wanda ke dauke da harami haji ko umra namiji ko mace yaji tsoron abokan gaba ya sanya wato makamin sa na yaki idan aka ce makami anan in mara ce ta kobi ko daukan wani mashi ko sanya silke wanda yake na yaki an gane ko yace in dai mutun yaji tsoron abokin gaba to ba laifi yakan iya sanya makaminsa na yaki yakan iya daukan makaminsa na yaki ya race takobinsa ko ya sanya silke wanda yake na yaki amma waftada yace sai ya bada fidiya fidiya anan in ma ya yanka rago ko yayi azumi uku jira shi ba wajibi bane ko kuma ya ciyar da miskini shida kowane miskini ya bashi mudu biyu kamar yanda bayani ya gabata sai malam yace walam yutaba alaihi fil fidya Ikrima malamai basu bashi goyen baya akan fidya in dai ka bukatu zuwa daukan makami ka dauki makami wannan ka aikata abin da ya halatta gare ka kuma ba maganar ba da fidya shi kadai kenan ya kadai ta dangane da ba da fidya don haka kuma ba maganar ba da fidiya kamar yanda malin ya shigo da wannan hadisi cewa itamaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallama fi zil qa'ada, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Makka da nihin yin umra a cikin watan Zulqa'ada. Fa aba ahlu makkata an yadahu yadkhulu makkata hatta qabahum la yadkhulu makkata silahan illa fil kiraf, wato mutanen Makka suka hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da shiga birnin Makka sai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yarjejeniya da su, shine yace hatta qabahum, shine kenan sulhul hudaybiya da akai yarjejeniya akai aka sanya hannu akan ta. Daga cikin yarjejeniyar da aka yi, la yudkhilu makkata silahan illa fil kiraf, manzon Allah ba zai shigar da makami birnin Makka wato sai a cikin kubansa. Lafazin al-kiraf wato shine gidan takobi kenan, kamar yanda yake cewa ka anni wa rahli wal kiraba wa numriki ala yarfa'i yanzi zawaida nikiniki. Al-kirabu wato shine kenan kubi, shine ake kira ake nihi da gidan takobi kenan, gidan takobi shine kirab. Shine yace la yudkhilu makkata silahan, wato ba zai shigar da makami birnin Makka illa fil kirab, wato sai yana cikin kubansa, amma ya zare shi ya shiga birnin Makka da shi a daga cikin yarjejeniyar da suka yi. To dan haka dai anan a takaice wannan hadisi yana nuna mana halaccin mai harami da haji ko umra, idan ya bukatu daukan makami ba laifi yakan iya dauka, ya rataye takobinsa ko mashinsa ko silke wanda yake na yaki, duka yakan iya sawa kuma babu wata fidiya a kansa. Don haka amma asali ita birnin Makka, wato kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada, gari ne wanda ba a daukan makami a cikinsa sai idan ya kasance an bukatu zuwa ga haka, don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi sahihi wato yake cewa umirtu bi hamli silahi fi yawmin la yahillu fihi hamlu, yace an umarce ni da daukan makami a cikin yinin da daukan makami baya halatta, ma'ana birnin Makka Ubangiji ta'ala ya halatta masa zai iya shiga Makka da yaki, amma asalan ita Makka ba a daukan makami a ringa yawo da shi kamar yanda duka bayani ya gabata. Don haka Ibnu Umar Allah ya kara masa yadda yama al-Hajjaj Ibnu Yusuf inkarin shigar da makami cikin harami, sai ya ce masa ka san da cewa fa haramin Allah ba a shiga da makami, yaya zaka dau makami ka shigo da shi? To anan dai duka dai bukata ita take bada damar wato a halatta ma mutum abinda baya halatta kenan, in ka ji tsoron abokan gaba ba da shi kana iya daukan makaminka ka shiga cikin harami da shi a matsayinka na mai haji ko mai umra. Ana Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahimahullah, babu dukhulil harami wa makkata bi ghairi ihram, wa dakhala Ibn Umar radiyallahu anhuma, wa innama amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama bil ihlali liman arada al-hajj wal umra wa lam yadhkurhu lil hattabin wa ghayrihim. Qala haddathana Muslim wa ibn Ibrahim qala haddathana Wuhayb wa ibn Khalid qala haddathana ibn Qawus an abi huwa Qawus Kaysan al-Yamani عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشى حتى أهل مكة من مكة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي عن ابن شهاب هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه مالن الله يجي كانسا كي تشيوا wannan babi ne wanda ke bayani dangane da halaccin shiga harami da shiga garin Makka ba tare da harami ba ma'ana abinda baban ya kunsa halaccin mutun ya shiga birnin Makka ba tare da harami a jikinsa ba kamar yanda kasancewar mas'ala ce wadda take khilafiya wasu malamai suna gani ta kowane hali baya halatta ka shiga birnin Makka ba tare da harami ba koda baka nihin haji ko umra dole sai ka dau harami indai zaka shiga cikin birnin Makka kamar yanda karin bayani zai zo nan gaba shine sai malam yace yazo da asarkin cewa wa dakhala ibn Umar wato ibn Umar Allah ya kara musu yadda ya shiga birnin Makka halin bashi da harami kamar yanda hadisin yake cikin Al-Muwatta ta da Imam Malik Ibn Umar wato ya fito daga birnin Makka ya kama hanyar Madina lokacin da ya isa da wanda ake kiran shi da suna Qudayt labari sai ya zo masa cewa fitina fata auku a birnin Makka wannan ku kasancewar farmakin da Hajjaji ibn Yusuf wato ya kawo Miza'i ibn Umar sai ya koma birnin Makka kuma ba tare da yana dauke da harami bayan ya fita daga cikin zagayen harami ya samu wannan labari kai tsaye kuma sai ya koma birnin Makka kuma babu harami a jikinsa kaga wannan dalili ne wanda ya nuna cewa ashe mutumin da ba nihin haji ba yake ko umra ba maganar daukan harami dan zai shiga birnin Makka kamar yanda shi Ibn Umar yana ɗaya daga cikin waɗanda suke masana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma waɗanda suka yi fice a wajen bin diddigi game da duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa don haka da zai koma shiga birnin Makka bai dau harami ba domin ba nihin haji ba ba shi da nihin haji ko umra a wannan lokaci don haka a wata nuska ana samu wadaka na Ibn Umar halalan sai ya ce wa inna ma amara annabiyyu sallallahu alaihi wasallam malan ke fada cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni bil ihlal wato game da daukan harami abinda ake nihi da al ihlal anan shine al ihram liman arada al-hajj wal umra ga wanda yayi nihin haji da umra shi kadai ne wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi umarni cewa ya dau harami wannan fada ce ta al-Imam al-Bukhari hujjar safa wannan hadisi da ya shigo da shi hadisin Abdullah ibn Abbas sai ya ce walam yazkurhu lil-habbabina wa ghairihim wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambata daukan harami lil-habbabin ga waɗanda suke masu yoyo itace habab shine wanda yake zuwa yoyo itace an gane ko an ciro shi ne daga alhabab alhabab wato itace kenan fuskarin icce shine ubangiji ta'ala yake cewa wa mura'atuhu hammalatal habab shine yace wa lam yazkurhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ambata daukan harami lilhabbabina ga waɗanda suke masu yoyo itace wa gairihim da wasu cewa duk shige da fucin da za su yi birnin Makka sai sun dau harami idan suka je wajen Makka suka yo itacen su idan suka dawo ba maganar sai sun dau harami idan za su shiga Makka shine anan sai ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waqata li ahli almadinati zal hudayfa wato manzon Allah ya iyakance ma mutanen Madina Zulhulaifa shine wurin daukan haramin su duk dan Madina idan ya kama hanyar Makka da nihin haji ko umra to baya halatta ya ketare wurin da ake kiran shi da Zulhulaifa ba tare da ya dau harami ba wanda Zulhulaifa tsakanin shi da Madina ta da mil 12 ne to amma a yau yana tsake-tsakin birnin Madina ko mu ce yana dai cikin birnin Madina wanda kuma ya fi shahara a yau da sunan cewa Abiyaru Ali to su ƴan Madina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance musu Zulhulaifa, daga Zulhulaifa zuwa haramin Makka tafiya ce ta kilo 450, shine miƙatin da yafi kowane miƙati nisa daga cikin dukkan miƙatin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade ma al'umma ta musulmi daga kowane sasanni na duniya idan suka fito dalilin zuwa Makka domin haji ko umra. Sai ya ce wali ahli najdin qarnal manazil, wato mutanen Najd manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance musu wurin da ake kiran shi da suna qarnul manazil. Qarnul manazil Najd wato wani yanki ne wanda waɗanda suke zauna a wannan bangare sune ake kiran su mutanen Najd. Galibi kuma yankin yanki ne wanda yake na tudu, wanda wani bangaren yana cikin kasar Saudiya, wani bangaren kuma yana cikin yanki na Iraki da Sham, shine ake kiran shi da Najd. To su mutanen Najd sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance musu qarnul manazil, wanda in ka dau capital din Saudiya Riyadh, to ita wannan tana cikin yanki wanda yake na Najd. Idan ka dauki su kuma kamar misali bangaren wajen su Taif da su wannan Makka da Madina sune ake kiran su Jaziratul Arab. Wannan qarnul manazil yana da suna na biyu, ana kiran shi qarnus sa'ali, in ma kace qarnul manazil ko kuma kace qarnus sa'ali. Wannan shine wurin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya iyakance ma in Najd, cewa in za su shigo birnin Makka to bayan dalilin haji ko umra baya halatta su ketare wannan mahalli ba tare da sun dau harabi ba. Sai ya ce wali ahalil yamani yalamlam, mutanen Yaman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade musu wurin da ake kiran shi da Yalamlam. An gane ko Yalamlam shine za su dau wato harami ana. To dan haka a wata riwaya waccan ta Abdullahi ibn Umar, su kuma mutanen Sham su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya kayyade musu wurin da ake kiran shi Al-Juhufa, wanda Al-Juhufa shine miƙatin mutanen Sham kenan, kaman su Suriya, su Palestine, su Lebanon, su Jordani da Masar da irin su Niger da Nigeria da Togo da Ghana da dukkan wannan yanki na Afrika ta Yamma, miƙatin mu shine Al-Juhufa. Waɗannan hudu sune manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade da kansa. Na cikon biyar kin zatu Iraq, wanda shi kuma Umar ne ya kayyade ma mutanen Iraq. To shine anan sai ya ce kunna la kunna wadi kulli atin ata alaihinna min ghairihim, manzon Allah ya ce kunna la kunna, waɗannan mawaki kenan da Zulhulaifa da qarnul manazil da Yalamlam sune kenan ya isharar cewa kunna waɗannan wurare da kunna kenan, na waɗannan jama'a ne waɗanda aka iyakance musu, ƴan Madina da ƴan Najd da ƴan Yaman. Sai ya ce wani kulli atin ata alaihinna min ghairi, haka nan ga dukkan wani mai zawwa da ya biyo ta kansu wanda yake ba daga cikin waɗannan jama'a ba, wanda ba ɗan Madina ba, idan ya je Madina daga Madina yana nihin ya zo Makka domin yin haji ko umra, to bai ya halatta ya ketare Zulhulaifa ba tare da ya dau harami ba. A nan Zulhulaifa ya zama miƙatinsa. Kamar misali mutanen Niger idan sun tafi kafin lokacin haji farko Madina suke tafiya a je a yi ziyara, kaga alhali ku mutanen Niger miƙatin mu shine Al-Juhufa kenan, ba maganar cewa dan Niger in ya je Madina ya ce sai ya dawo Juhufa shine miƙatin su zai dau harami, a lokacin da ka je Madina daga Madina kana nihin zawwa Makka domin haji ko umra, to miƙatin mutanen Madina ya zama naka. An gane ku? Don haka sai ya ce wadi kulli atin ata alaihinna min ghairi, haka nan ya ce ga dukkan wani mai zawwa da ya biyo ta kansu, min ghairihim ba daga cikin waɗannan jama'a ba, haka in kai ba ɗan Yaman ba ne ka je Yaman, daga Yaman kake nihin ka zo Makka domin haji ko umra, to miƙatin mutanen Yaman ya zama shi ne miƙatinka, kamar yadda Abu Musa da Aliyu dan Abi Talib da gabirnin Madina manzon Allah ya tura su su je Yaman domin su koro masa sauran dabbobinsa na hadaya da za su dau harami daga miƙatin mutanen Yaman suka dauka Yalamlam. Sai a Makka suka haɗi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. wanda duka bayani ya gabata akan shi. Sai yace min man arada al-hajj wal umra, amma fa ga wanda ke nihin haji da umra, ga wanda ke nihin haji da umra. Dan haka wannan gaba ita ce take nuna cewa ashe daukan harami domin shiga birnin Makka baya zama wajibi sai akan wanda yake nihin haji wato ko umra. An gane ko? In baka da nihin haji ko umra, to ya halatta ka shiga birnin Makka ba tare da harami ba. Dan anan manzon Allah ya kayyade cewa ya hunna la hunna wa li kulli atin ata alaihinna min ghairihim, sai ce min man arada al-hajj wal umra, ga wanda yi nihin haji da umra. Kenan in baka nihin haji da umra to ba maganar daukan harami, ya halatta ka ketare wannan wuri ba tare da ka dau harami ba. Sai ce fa man kana duna zalik, duk wanda ya kasance masaukinsa na koma bayan miƙati. Wanda mun yi misali a baya, kamar misali aka ce tashar Agadas ita ce Makka, nan turbin kenan ita ce shi ne miƙati. Kenan mutumin da ya fito daga wajen duwan kenan bai ya halatta, in yana nihin zuwa tashar Agadas dole sai ya dawo harami kenan daga nan turbin. Misali, to sai kasance mu kuma ga mu anan muna bayan miƙati. Shin yanzu idan za mu tafi tashar Agadas dole sai mun koma turbin mun dauko harami, ko yaya za mu yi? Ba maganar mu koma baya. Don haka ya ce fa man kana duna zalika, sai ya ce fa min haisu ansha, duk wanda masaukinsa ya kasance koma bayan miƙati, to daga inda yake nan shi ne miƙatinsa. Kenan daga nan gidanka, tunda gidanka yana koma bayan harami, in za ka tafi Makka domin haji ko umra, kasancewar daga gidanka kawai za ka dau harami kai gaba, ba maganar sai ka koma baya ka dauko harami. An gane ko? Shi ne ya ce fa man kana duna zalik, duk wanda ya kasance masaukinsa na koma bayan miƙati, fa min haisu ansha, maza Allah ya ce ta inda yake kenan anan zai dau harami in ya so yayi gaba. Hatta ahlu makkata min makka, maza Allah ya ce hatta da yan Makka wato daga cikin Makka, garin Makka za su dau haraminsu. Dan Makka ba maganar sai ya fita bayan gari, daga gidansa kawai ran takwas ga wata zai dau harami in ya so ya fita Mina. Daga gidanka in kayi wanka ka saka ihramunka sai ka fara labbaik Allahumma labbaik. To dan haka wannan hadisi kenan abin da yake nuna mana halaccin shiga Makka ba tare da daukan harami ba ga wanda baya nihin haji ko umra. Kenan ba maganar mutum sai ya dau harami. Sannan hadisi na biyu a baban shine hadisin Anas dan Malik, Allah ya kara masa yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakala amal fathi wa ala ra'sihi al-mighfar, wato a shekarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci Makka da yaki, wato manzon Allah ya shiga birnin Makka wa ala ra'sihi al-mighfar, wato a kansa akwai kulkuli. Abinda ake kira da kulkuli shine hular kwano kenan, shine ake kira da al-mighfar. Domin lafazin al-mighfar asali an ciro shi ne daga al-ghafr, in aka ce al-ghafr shine as-satr, ma'ana ka rufe abu ka lullube shi. Don haka in aka ce gafara, abinda kake nema gafara idan ka ce astaghfirullah, ya Allah ina roƙonka, ina fatan ka lullube laifina kar wani ya gani balantana na kunyata, shine ake nihi da gafara. Duk wani laifi da kai kana famar Allah ya lullube ya suturce wannan laifi naka kar wani ya gani balantana ka kunyata. Dan haka ita hular kwano ake ce mata al-mighfar. Me yasa? Saboda tana rufe kan mayaki, abokin gaba ba zai ga wani wuri inda zai iya sarar da takobi ko ya soke shi da mashi. To shine anan yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dakala amal fathi, a shekarar da ya ci Makka da yaki ya shiga birnin Makka wa ala ra'sihi al-mighfar, a kansa akwai kulkuli. Falamma naza'ahu, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya cire wannan kulkuli, kamar yanda Jabir Allah ya kara masa yadda shi yanda ya rawaito yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin Makka wa ala ra'sihi imamatun sauda, a kansa akwai baƙin rawani. to dan haka malamai da suka hada kan hadisan kasancewar a farkon shigar sa manzon Allah ya shiga da kulkuli hular kwano a kan shi. Wannan kuma na nuna mana ashe maganin karfi bashi da asali a shari'a, inda akwai maganin karfi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yafi dacewa da shi. Duk inda ka ji maganin karfe to wannan ba shari'a bace ba, an kauce ma tafarki wanda yake madaidaici. Don haka zaka same shi galibi abubuwa ne waɗanda suke na shirka. Kuma wannan yana nuna mana al'akzu bil asbab, daukan matakai ka dauka kama sababi. A nan kasancewar shugaban masu tawakkali ne fa, ya san Allah yake karewa, amma ya sanya hudar kwano a kan shi. Menene manufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sanya hudar kwano? Dan ta kare shi da izinin Allah game da makamin abokin gaba. To dan haka na cewa Allah ya kiyaye, wannan baya nuna cewa kana da tawakkali. In kana so a tabbatar da kana da tawakkali kama sababi, idan ka aje abun hawanka ka saki le ka kulle, in yaso sai ka ce Allah zai kiyaye. Haka ake bukata, kada ka dogara akan kilan da ka kulle sai ka bar ma Allah al'amarin sa, amma ka kama sababi. To dan haka abinda muke so mu gane, duk wani abu da Allah subhanahu wataala ya shar'anta ma bayan sa, komai yana da sababi. Don haka wannan mataki ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya dauka kamar yanda Allah ya halitta masa. Shine anan sai wato shine kenan, anan Jabir yake cewa a kansa akwai wato bakin rawani. To kasancewar lokacin da ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a nan kofar Ka'aba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi khutba, a lokacin da ya khutbar wato kansa akwai bakin rawani kenan. Don haka bayan ya shiga birnin Makka, manzo Allah ya fitar da wannan hular kwano lokacin da komai ya dafa, saboda lokacin da ya shiga kowa ta kan shi yake, kowa ta kan shi yake, ba wanda manzo Allah ya halitta a yaka sai wanda ya dau makami ya fito yana yakar. Yace kuma duk wanda ya shiga masallacin harami wannan ya tsira, ya amuntu kar a taba shi. Shine sai yace falamma naza'ahu, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya fitar da wannan kwalkwali, ja'a rajulun, wato sai wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yanda wasu malamai suka bayyana, wannan wanda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine Abu Barza al-Aslami. Faƙala sai ya ce inna ibn al-Khabal, ya ce ya Rasulallahi lalle wato ibn al-Khabal, ibn al-Khabal shi ne Abdullahi ibn al-Khabal ko kuma Abdul Uzza ibn al-Khabal, wannan sunan shi ne kenan kafin ya musulunta. Bayan ya musulunta sunan ya canza ya koma Abdullahi ibn al-Khabal. Shi wannan mutum da ya zo yake ba manzon Allah labarin cewa ibn al-Khabal gashi can muta'alliqun bi astarin Ka'aba, wato ya kama labule wanda yake na Ka'aba, an gane ko rigar Ka'aba ya kama ta ya rike. Shi ya je waya amuntu da masallaci, ya ji manzon Allah ya ce duk wanda ya shiga cikin harami, masallacin harami, shi ma ya amuntu kar a taba shi. Faqala qtuluhu, manzon Allah ya ce ku gama da shi. Shi wannan ibn al-Khabal kamar laifinsa, kamar yanda ibn Ishaq wato ya bayyana a cikin littafinsa al-Magazi, yana daga cikin mutane hudu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halitta jinin su. Yace ko an same su suna rataye da rigar Ka'aba, manzon Allah yace aka kashe su. A wata riwaya da wasu mata guda biyu, shi kasancewar sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike shi domin ya karbo dukiyar zakka, sai ya tura shi tare da wani mutum daga cikin mutanen Madina da kuma wato wani maulana shi wanda yake masa hidima. Bayan sun tafi kasancewar sun yada zango a wani daji, sai shi ibn Khadan ya sanya wannan khadimin sa cewa ya yanka masa wato bunsuru ya gasa masa, sai ya dan kwanta yayi bacci. Ya gama bacci ya tashi, wannan khadimin sa bai aikata komai ba abin da ya umarce shi, sai yayi fushi sai ya dau takobi sai ya sare shi, sai ya ridda ya koma mushriki. Kuma yana da zabiya guda biyu waɗanda yake sanya su suna rera waka, wakar abinda ta kunsa zambo ne da aibanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hadatta jininsa da shi da waɗannan saura. Manzon Allah yace koda an same su suna rataye da Ka'aba to jininsu ya halatta. Manzon Allah yace a gama da su. To dan haka shine anan shi wannan sahabi yazo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa inna ibn Khafal, ai ga Abdullahi ibn Khafal muta'alliqun bi astarin Ka'aba, wato ya kama rigar Ka'aba ya rataye da ita. Fa qala tulubu, manzon Allah yace ku gama da shi. Ashahid a cikin wannan hadisi cai lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga birnin Makka a shekarar da yace Makka da yaki akan shi akwai kulkuli. Kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga Makka kenan babu harami tare da shi. Me yasa? Saboda bai shiga ba da nihin haji ko umra. Manzon Allah ya shiga birnin Makka ne da nihin ya yake su. Don haka wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da ke tabbatar da cewa ɗaukan harami ga mutumin da yake nihin shiga Makka, wanda ga mutumin da zai shiga Makka sai wanda yake nihin haji ko umra. In baka nihin haji ko umra to ba maganar ɗaukan harami akanka. Kamar yanda shi al-Imam Malik da al-Imam Ahmad da al-Imam Abu Hanifa su suna ganin cewa dole ne ko baka nihin haji ko umra to dole in zaka shiga Makka sai da harami. To amma magana mafi rinjaye, wannan hadisi yana nuna cewa sai wanda yake nihin haji ko umra shine zai dau harami. In dai baka nihin haji ko umra to ba maganar daukan harami. Illa kasancewa daga cikin su sun dan sassauta sun ce idan ya kasance mutun ne mai yawan kai kawo shi gida fice. Kamar waɗannan masu yo itace da sauransu suka ce to ba laifi sukan iya shiga ba tare da daukan ba tare da harami ba. Sannan kuma wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilan da ke nuna cewa idan ka ji labarin mabannata waɗanda suke famar yaɗa banna a cikin al'umma ba laifi kana iya zuwa ka faɗa ma hukuma ta dau mataki a kansu. Kamar yanda anan shi wannan sahabi da ya ga Ibn Khaldun ga halin da yake ciki zo ya faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Manzon Allah ya ce maza ku je ku kashe shi. Kuma sannan wannan yana nuna mana cewa haramin Allah baya ba da tsaro da kariya ga duk wanda yake mai laifi. An gane ku? Don haka kenan anan shi baya cikin wannan aminci. Sannan kuma wannan yana ɗaya daga cikin dalilan da malamai suka kafa hujja akan zartar da haddi a cikin harami. Wanda yayi kisan kai akan ganganci to shi ma ba laifi, ana iya zubar da jinin shi a cikin harami. Ko barawon da ya saci abin da ya kai a yanke masa hannu shi ma za a iya yanke masa. Harami bai ya bada tsaro da kariya ga duk wanda yake mai laifi. Babun idza ahrama jahilan wa alayhi qamis wa qala ata wa ibn abi rabah idza taqayyaba aw labisa jahilan aw nasiyan fala kafarata alayhi qala hadathana abul walid huwa hisham ibn abd al malik al-bayalisi qala hadathana hammam huwa ibn munabbih qala hadathana ata qala hadathani safwan ibn ya'la عن أبيه هو يعلى بن أمية رضي الله عنه أنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه. كان عمر رضي الله عنه يقول لي تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه ثم سري عنه فقال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وأبى رجل يد رجل يعني فانتزع ثنيته فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. Wato wannan babi ne wanda ke bayani game da cewa idan wato mutum ya dau harami akan rashin sa, an gane ko? Idza ahrama jahilan wa alayhi qamis, idan mutum ya dau harami halin yana mai jahiltar wato hukuncin harami, wa alaihi kamisun a jikinsa akwai riga, ya dau harami amma ya jahilci dokoki waɗanda suke na harami, wa alaihi kamisun a jikin shi akwai riga, menene matsayin kenan haramin sa? Dole ne zai ba da fidiya ko ba zai ba da fidiya? Wanda kar mu manta bayani ya gabata, idan namiji ne lokacin da yazo daukan harami dole zai tsireta game da dukkan wani dinkakken tufafi ya daura wannan zani wanda ake kiran shi izar sannan kuma ya yafa mayafi to anan shi ya dau harami amma bai tude rigarsa ba alhali ya jahilci hukunce hukuncen harami to shine anan malam sai ya shigo da fatawa ta Aba ibn Abi Rabah Aba ke cewa idza taqayyaba idan mai harami ya shafa turare aw labisa ko kuma ya sanya tufafi wanda yake dinkakke jahilan akan rashin sani aw nasiyan ko akan mantuwa fala kafarata alaihi babu wata kafara akan sa ma'ana babu fidiya an gane ko ba maganar yayyanka rago ko azumi uku ko ciyar da miskini shida wannan rashin sani nashi da mantuwa tashi ubangiji subhanahu wata'ala ya yafe masa shine anan sai ya shigo da hadisin wato ya Ali ibn Umayya Allah ya kara masa yadda ke cewa kuntu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun wa alaihi jubbatun fihi atharu sufratin aw nahwi wani mutum sai ya zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin sa shi wannan mutumin akwai jabba idan aka ce jubba shine ma'anar ta a larabci kenan a Hausa ne ake cewa jabba an gane ko nau'i ne wanda yake na dinkin riguna wanda tana da kananan hannuwa wanda kuma riga ce wanda take doguwa illa kasancewar gabanta ba a dinke ba yake a bude yake kamar a baya sai ce fihi atharu sufratin wato a jikinsa akwai gurbi wanda yake na rawaye rawaye kenan na turare wanda an yi rini aw na hawihi ko kuma abin da yake kama da haka kana Umar ya kulu li ya Ali ibn Umayya ke fada cewa daman Umar ya kasance yana fada mun ni na fada masa a farko nace masa Umar wai idan wahayi na sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yaya yanayin jikinsa yake kasancewa Umar yace kana buƙatar ka ga yanda yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake halin saukar wahayi yace to zan nuna maka in dai aka yi dace zan nuna maka to ana cikin wannan tafiya kasancewar shi wannan mutun ya zo yayi tambaya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah bai bashi amsa ba kai tsaye sai wahayi ya fara sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aka rufa masa wani mayafi to shine anan a wannan lokaci sai Umar yaje ya tabu ya Ali ibn Umayya shine anan yace kana Umar ya kulu li Umar ya kasance yana fada mu tuhibbu idza nazala alaihi alwahyu an tara shin kana buƙatar kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan wahayi ya sauka gare shi ma'ana lokacin da wahayi yake sauka domin kaga yanayin da yake ciki yace farai to sai aka yi dace da shi wannan yayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya manzon Allah bai bashi amsa ba sai sako ya zo daga wajen Ubangiji subhanahu wata'ala wahayi ya fara sauka sahabbai suka gane sai suka rufe shi da wani mayafi shine ya Ali yake cewa Umar sai ya tabo ni nazo sai na daga mayafin sai na sa kaina sai na leka yace sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana shunkuri an gane ko duka jikinsa ya takura ma'ana yana shinkuri kamar irin yanda dan taguwa yake fa nazala alaihi sako ya sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga wajen ubangijinsa thumma surriya alaihi sannan aka yaye masa wannan wahayi aka gama fa qala sai manzon Allah ya fada ga mai tambayar yace masa isna fi umratika ma tasna'u fi hajjik ka aikata a umrarka duk abin da kake aikatawa a hajjinka abin da yake nihi ka aikata a umrarka abin da kake aikatawa ga hajjinka kenan mahzuratul ihram kamar yanda bayani ya gabata yanda mutumin da ya dau harami da haji baya halatta ya sanya dinkakken tufafi baya halatta ya shafa turare baya halatta ya yanke farce baya halatta ya aske gashi baya halatta ya kusanci iyalinsa da sauransu to haka a umra ma dole ne zai nisanci waɗannan abubuwa a shahida anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ya nisanci duk abinda a umra sai ya nisanci duk abinda yake nisanta a cikin hajjin sa kenan yaje ya fitar da wannan riga yaje ya fitar da wannan riga ya yafa mayafi kaga anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai masa bayanin cewa kuma ya bada fidiya. Ka'ida kuma malamai suka ce la yujuzu ta'khirul bayani an waqatil haja, jinkirin bayani game da lokacin da ake bukata baya halatta, inda akwai fidiya akan safansa to da manzon Allah ya fada masa. Rashin fada masa wannan ya nuna cewa babu fidiya akan sa, don haka malam yake cewa kenan in mutun ya dau harami akan halin rashin sani game da dokokin harami, wa alaihi kamisun, a jikin shi akwai riga, shin akwai fidiya akan sa ko babu? Kenan a magana mafi inganci babu fidiya akan sa. Amma al-Imam Malik Allah ya ji kansa yana ganin cewa idan aka nuna maka kuskure ne mai harami ya sanya riga ka ki fuddawa ka ci gaba, to wannan dole sai ka ba da fidiya. Ko aka nuna maka mai harami baya halatta ya shafa turare bayan ka shafa ka ki zuwa ka wanki, to wannan dole sai ka ba da fidiya akan wannan latti da kai. Sai ya ce wa abba rajulun yada rajulin, wato wani mutum ya ciji hannun wani mutum, ya'ani fantaza asaniyata, wato sai ya cire masa hakuri. Fa abu qalahu annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama, manzo Allah yace ai ya cire banza, hannun shi ya kama ya ciza, shi kuma wajen ya huzge hannun sai ya cire fitan masa da hakuri, shine yace fa abu qalahu annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama, saboda wajen ya kwaci kansa ne. Kenan anan wasinna bisinni ba za ta yi aiki ba, me yasa? Saboda ba akan ganganci bane ba. Wannan cikon hadisin ne malam ya shigo da shi, amma ba dan kasancewar yana da munasaba da abin da ake ciki, an gane ku cikon hadisin ne, don haka kenan yazo da shi ba tare da sanadi ba. Kenan wancan sanadin na farko shine sanadin hadisin, babul muhrimi yamutu bi arafa wa lam ya'muri an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama an yu'adda anhu baqiyatul hajj. Qala hadathana Sulayman ibn Harb qala hadathana Hammad ibn Zayd huwa ibn Dirham an Amr ibn Dinar an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qala بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته أو قال فأقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين أو قال في ثوبيه ولا تهنئوه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب وابن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته أو قال فأوقصته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسا ولا تهنئوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. وتوانم بابيني واندكي بياني غمدا ميهرمي حجك أمرا. Babul muhrimi ya mutu bi arafa, baban da ke bayani game da wato mai harami da Allah ya masa rasuwa a arafa, shin ci gaba za a yi da cike masa abin da ya rage na aikin haji ko kuma yaya za a yi? Shine malam sai ya ce walam ya amuri annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama an yu'adda anhu baqiyatul hajji, wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai yi umarnin wato a bada abin da ya rage masa na aikin haji, ma'ana a cike masa. Manzon Allah bai ce ba a ci gaba a cike masa abin da ya rage. Kaga bayan tsayuwa Arafa akwai kwanan Muzdalifa, akwai wato Jifa, sannan akwai su Dawaful Ifada, su wato Safa da Marwa da sauran su kwanukan Mina. To wannan sauran ayyuka na haji manzon Allah bai yi umarnin cewa a cike masa. Shine anan kenan malam ya shigo da hadisin Abdullahi dan Abbas Allah ya kara musu yadda, ke cewa bayna rajulun waqifun ma'an nabiy sallallahu alaihi wa sallama bi arafa, yayin da wani mutum yake tsaye tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan Arafa, izu waka a arrahilati, wato sai ya fado daga kan raƙuminsa, fa waqasathu, wato sai an gane ko fa waqasathu, wato sai ta karya masa wuya. Idan aka ce rahila, kar mu manta dai kamar yadda bayani ya gabata, duk raƙumin da za a iya masa labtu a yi bulaguro a kansa, sawa'an namiji ne ko mace, shine anan ya ce fa waqasathu, wato sai ya karya masa wuya. Aw qala fa aqasathu, wannan kenan ko kwanto ne aka samu daga marwaicin. Shin manzon Allah ce ya fa waqasathu ko kuma fa aqasathu? Wanda ta fuskar ma'ana dukkan su lafuzan biyu ba su da bambanci. Abinda ake kira da alwaqsu, wato shine karewar wuya, wuyansa sai ya kare. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da jama'a ta sahabbai ku wanke shi da ruwa da ganyen magarya, wa kaffinuhu fi thawbayn, manzon Allah yace ku yi masa likabani da zane biyu, an gane ko kenan, shine mayafi da gyautu. Aw qala fi thawbayhi, manzon Allah yace ku yi masa likabani, wato da tufafin sa kenan, wannan mayafi nashi da zanen shi wanda yake daure, ku yi masa likabani. Don haka kamar yadda bayani ya gabata, shi mai harami idan Allah ya masa rasuwa, ana wadatuwa da waɗannan zane biyu na harami, ba maganar sai an dada masa na uku. Kamar yadda anan manzon Allah ya ce a takaita akan wannan biyu, shine ya ce wa kaffinuhu fi thawbayhi, sai ya ce wala tuhanniduhu, kuma kar ku shafa masa turare. An gane ko an ciro shi ne daga alhunud, alhunud shine abdib. Wala tuhanniduhu, kar ku shafa masa turare, wala tukhammiru rasa, kuma kar ku lullube masa kai. Fa inna Allaha yab'athuhu yawm al-qiyamati yulabbi, domin Ubangiji ta'ala zai tada shi a ranar kiyama, wato yana mai fadar labbaika Allahumma labbaika. To dan haka kasancewar wannan dalili ne wanda yake nuna cewa duk mutumin da ya dau harami, haji ko umra, idan Allah ya masa rasuwa ba maganar a cike masa sauran abin da ya rage na aiki. Wannan daga nan aikin shi ya tsaya, amma zai zarce a kiyama Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai tada shi akan wannan ibada. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa kowane bawa za a tada shi akan abin da ya mutu a kansa a gobe kiyama, sawa'an aiki ne na kwarai ko aiki wanda yake na banza. Sana'a wannan riwaya ta gaba, wato Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, yake cewa yayin da wani mutum yake tsaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan Arafa, sai ya fado daga kan raƙuminsa, fa waqasathu, sai ya karya masa wuya. Aw qala fa awqasathu, an gane ko can me yake cewa fa waqasathu? Kenan na farkon da wannan na farko a wannan hadisi ba su da bambanci, kenan inda aka samu bambanci a can sai ya ce fa aqasathu, aka ƙara kenan al'ayin. A wannan kuma hadisi na biyu sai ya ce fa awqasathu, gaba ɗayan su ba su da bambanci ta fuskar ma'ana. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ku wanke shi da ruwa da ganyen magarya, sai ya ce wa kaffinuhu fi thawbayni, ku yi masa likabani a cikin zane biyu. Bambancin shi da waccan riwaya da ta gabata ku kwanto ke akwai, waccan sai ya ce wa kaffinuhu fi thawbayni aw qala thawbayhi, nan kwa ba tare da kokonto ba sai ya ce wa kaffinuhu fi thawbayni, sai ya ce wala tamassuhu diba. Bambanci na biyu nan sai aka samu dadin wala tamassuhu diba, amma a wacce riwaya ta farko wato babu kenan wala tamassuhu diba, kar ku shafa masa turare, wala tukhammiru rasa, kar ku lullube masa kai, wala tuhanniduhu, kar ku shafa masa turare. Kenan nan sai ya zamanto kenan jumla ce wadda take ta'kidiyya, sai ya ce fa inna Allaha yab'athuhu yawm al-qiyamati mulabbiya, Ubangiji ta'ala zai tada shi a ranar kiyama yana mai fadar wato labbaika Allahumma labbaika. To dan haka dukkan su dai ma'anar su daya, kasancewar duk mutumin da yake cikin aiki na haji ko umra, idan Allah ya masa rasuwa ba maganar a cike masa. Guje wannan na gaba sai mu dakata. Babu sunnatil muhrimi idza mat, qala hadathana yaqub ibn ibrahim, qala hadathana kushayb wa ibn bashir alwasidi, qala akhbarana abu bishr an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma anna rajulan kana ma'an nabiy sallallahu alayhi wa sallam
فوقصته ناقته وهو مهرم فمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حديث النبي مالا يساكي ميميتاوى wannan babi ne wanda ke bayani game da sunna ta wanda yake dauke da harami idan Allah ya masa rasuwa. Me harami idan Allah ya masa rasuwa? Imma haji ko umra, ya sha bamban ga wanda baya dauke da harami. Wanda baya dauke da harami, za a yi masa wanka, a shafa masa turare, kuma za a masa likkabani cikakke, a rufe masa kai, kuma likkabanin da za a masa uku za a masa. To shine anan shi kuma mai harami, zamu ga menene bambancin shi da wanda ba shi da harami. Shine don haka mallam yace sunnatul babu sunnatul muhrimi idza mata, wato babun da ke bayani game da sunna wato ta tattala mai harami idan Allah ya masa rasuwa. Shine anan Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda yake cewa lalle wani mutum ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a ina ya kasance tare da shi a nan Arafa, yana tsaye akan taguwarsa kamar yadda bayani ya gabata. Fa waqasathu naqatu, wato taguwarsa sai ta karya masa wuya. Lokacin da ya fadu akai katari guri ne wanda yake na dutse, wuyan sai karye wa huwa muhri, halin yana dauke da harami. Fa mata, Allah ya masa rasuwa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da jama'a ku wanke shi da ruwa da ganyen magarya. Wa kafinuhu fi thawbayhi, manzo Allah yace ku yi masa likafani a cikin tufafinsa, kenan zanansa da mayafinsa. Wala tamassuhu bi tibi, manzo Allah yace kuma kar ku shafe shi da turare. Wala tukhammiru rasa, kar ku rufe masa kai. Fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabiya, domin a ranar kiyama za a tada shi yana mai fadar labbaik allahumma labbaik. Don haka dai anan kenan ba a shafa masa turare kamar yanda lokacin da yana raye yana a cikin aikin hajjin, shafa turare haramun ne a kansa. Kamar yanda kuma rufe kansa haramun ne a wannan lokaci, kenan bayan mutuwa ma baya halatta a rufe masa, domin aikin da yake ciki na haji ko na umra bai yanke ba, zai ci gaba da shi har izuwa kiyama. Amma kuma maganar a cike masa wannan bata taso ba kamar yanda ya gabata a wancan babi. Nan za mu dakata, da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.